عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa da yaddarsa ya bamu dama muka sake zama a cikin wannan masallaci namu mai albarka masallacin da ake ambaton sa da masallacin Ibn Taymiyyah dake kan titin wato sulaka tagun dake nan garin Azare a cikin asibitin wato koyarwa na gwamnatin tarayya inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafin dake gaba gare mu littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da kamsu mi'a siffa min sifatir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato siffofi guda 500 daga cikin siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a manta ba mawallafin littafin shine Mustafa Ahmad Qasim Ad-Dawawi har yanzu dai bamu gushe ba muna karatu ko muna yin darasi akan gabar da malam ya mana ya mata take akan addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu yanki daga cikin yankokin kaifiya ko kuma wata kaifiya daga cikin kaifiyoyin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabar da zamu tashi yau ita ce gaba ta 352 yake cewa kana izara ashaban muqbilan qala allahumma inna na'uzu اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به ما لن يتعينا لك تكين صفة لك تكين صفة فن أدو أرمانزون الله صلى الله عليه وسلم يكسن تي إذن يغا واتو صحابا واتو غاجماري سيمانزون الله صلى الله عليه وسلم يكاد باكي يأي أدو آيات اللهم يا الله إنا نعوذ بك مومنا نيمان صلي واتو دك غريكا min sharri ma ursila bi daga sharrin abinda aka aiko shi da shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kamar yanda hadisi ya tabbata daga bakin matarsa wato Aisha yardar Allah ta tabbata a gare ta take cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a sahaban lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga gajimare muqbilan yana fuskantowa min ufkin min afaqis min afaq wato daga shasheku daga cikin shashekun wato sama to taraka ma huwati sai manzon Allah ya bar dukkan abin da yake aikatawa sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci wannan gajimare din Aisha tace wa in kana fi sala koda ya kasance yana cikin salla ne ba saboda zuwan wannan gajimare din manzon Allah sai ya yanke wannan sallah hatta yastaqbilahu har sai ya fuskance shi bayan ya fuskance shi fa yaqulu sai ya ce Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min sharri ma ursila bi ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da aka aiko wannan gajimaren da shi wa in amdara idan kuma gajimaren ya zubar da ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ruwa wanda yake wato mai amfani tace wa in kasafahu Allah idan kuma Allah madaukakin sarki ya kwaye gajimaren bai zubar da ruwa ba a wannan walam yamdir bai zubar da ruwa ba to manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hamidallah ko fa hamidallah sai manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam ya gode wa Allah kamar yanda ta faɗa a wani hadisin take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dariya yana fara'a yana daga zarar ya ga gajimare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma sai ya daure wato fuska har sai wannan gajimaren ya zo zai yi addu'a idan ya wuce falillahi alhamdu aka tambayi manzon Allah idan gajimare ya fuskanto mutane suna ta fara'a kai kuma sai ka bata rai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai da shi Allah madaukakin sarki yana azabtar da bayi wato da shi sai ya karanta musu fadin Allah madaukakin sarki dangane da adawa a lokacin da suka ga wato gajimare ya fuskanto wato mi kwaro su Allah madaukakin sarki ya ce falam mara auhu aridan mustaqbila awdiyatihim قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلت به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكني
Allah madaukakin sarki ya kawo labarin sanadiyar gajimare. Allah madaukakin sarki da ya tashi halakan da Adawa sai ya musu fari na dan wadansu kwanaki. Suka shiga cikin kamfan ruwan sama. Can da Allah madaukakin sarki ya tashi kuma sai ya abinda mai sunan sai ya jarrabe su da zafin wato rana, ranar da Allah zai halakar da su. Sai Allah madaukakin sarki ya sa sama ta hada wata gajimare tili guda. Kuma sai gajimaren ya taso sai musu hijabi da ina da rara sun dauka wannan wata inuwa ce ta alkhairi sai suka zo suka tattaru suna murna za a musu ruwan sam. Allah ke falam mara'u a lokacin da suka ga wannan gajimaren aridun falam mara'ahu ari a lokacin da suka ganshi wato yana fuskantowa sai suka ce ha minene sai suka ce wannan aridun mustaqbil audiyatina ko falam mara'ahu sai a lokacin da suka ganshi yana fuskantowa wato kwarransu kalu sai suka ce haza aridun mumtirna wannan gajimare ne wanda zai mata wato ruwan sama sai Allah ce bal huwa mustajaltun bi ai ba gajimare ne da zai muku ruwan sama ba abinda kuka gaggauta ne da annabun su ya musu wa'azi sai suka ce ya aiko musu da azaba ya roki Allah ya aiko musu da azaba sai Allah ce bal huwa mustajaltun bi abinda kuka gaggauta ne Allah madaukakin sarki rihum wata irin iska ne fiha a cikin ta azabun alim akwai azaba wato mai radadi Allah madaukakin sarki yace tudammiru kullu shay'in bi amri rabbih sai iskar ta wayi gari ta zamo tana dirkake komi da al'amarin ubangijinta ubangijinta shine ya bata mi umarni fa asbahu sai suka wayi gari la yura ba'a kallon komai illa masakinuhum wato sai gidajen su idan Allah madaukakin sarki shi yasa manzon Allah yake tsorita idan ya ga wato gajimare ya taso kar wannan gajimaren ya zamo sanadiyar wato halakar da al'ummar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tausayin wannan al'ummar duk da Allah madaukakin sarki ya masa alƙawari yayi addu'a kada Allah ya halakar da al'ummar nan tasa bi mene bi sanatin ama kuma Allah madaukakin sarki wato ya amsa masa cewa ba za a halakar da su ba irin yanda aka halakar da sauran al'ummomi da suka gabata irin Adawa da Samudawa da sauransu to yana daga cikin dai sufar manzon Allah idan ya kaga jumari ya fuskanto yana barin dukkan abin da yake aikatawa sannan ya daga hannu ya addu'a yace Allahumma inni a'udzu bika min sharri ma ursila bi Allah ina neman tsarinka daga sharrin abinda aka aika wannan gajimaren da shi kuma malamin yake cewa a gaba ta 353 yace wa kana izara a madaran ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga ruwan sama wato akai ruwan sama kala sai yace Allahumma sayiban nafi'an ya Allah ruwan sama wanda yake mai amfani ruwan saman da zai zubo ya zamo mai amfani yana fadan wannan sau biyu ko sau uku shine marrataini aw salasa zai ce Allahumma sayiban nafi'an Allahumma sayiban nafi'an wani sa'ilin kuma ya kara ya ce Allahumma sayiban nafi'an Allahumma sayiban nafi'an Allahumma sayiban nafi'an sai ya fade shi wato sau uku haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada kamar yadda muka karanta a yanzu a hadisin matarsa wato Aisha ta haikaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadan haka tace kana idza sami'a ko malai yake cewa gaba ta 354 kana idza sami'a sautar ra'd idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya duwa to ban sunan sautin wato tsawa was sawa'i ita ma dai kaman tsawar din ne cewa idan manzon Allah ya ji an yi tsawa kada sai ya ce Allahumma ya Allah la taqtilna bi gadabik kada ga mi ka kashe mu wato da mi da fushinka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada idan ya ji wato sautin mi tsawa a wannan lokaci kamar yanda hadisi ya tabbata daga bakin Abi Huraira shi ma yake rawaitowa halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a ar-ra'd manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ji tsawa yana cewa subhana man yusabbihu ar-ra'd bihamdihi tsarki ya tabbata ga wanda tsawa take yin tasbihi tare da gode masa a wata ruwayar kuma yana cewa subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdi wal mala'ikatu min kifati cewa tsarki ya tabbata ga wanda tsawa take yin tasbihi yusabbihu ar-ra'd kawa take masa wato tasbihi bihamdihi take gode masa wal mala'ikatu min kifatihi sannan kuma mala'iku wato suna cikin tsoron sa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada a wata ruwayar kuma na Abdullah ibn Abbas yaddar Allah ta tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza sami ya ce musu idza samitu murada idan kuka kuka ji wato tsawa karar tsawa fazkurullaha wato ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala shine fazkurullaha azza wa jalla ku ambaci Allah mai girma da buwaya fa innahu la yasibu dhakira domin ita tsawar ba za ta samu mutumin da ya ambaci Allah in dai akai tsawa sai mutum ya ambaci sunan Allah to koda tsawar ta sauko to ba za ta shafi wanda ya ambaci ni haka manzon Allah ya faɗa musu inji Abdullahi dan Abbas idza samitu murada idan kuka ji wato tsawa fazkurullaha ku ambaci Allah fa innahu la yusibu dhakira cewa tsawar ba za ta shafi wanda yake ambaton Allah a wani hadisi na Abdullahi bin Abi Jafar yaddar Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna aqwaman sami'ur raada lalle waɗansu mutane sun ji wato sautin wato tsawa da damana ana ruwa aka rididin suna jin wannan sautin tsawa din fa kabbiru sai suka yi kabbara suka ce Allahu akbar to a wajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan fa qala sai ya ce fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu idza samitu murada duk sa'irin da kuka ji sautin wato tsawa fasabbihu ku yi tasbihi wala tukabbiru kada ku yi mi kabbara ce sa manzon Allah yana cewa a inda muka fada dazu cewa Allahumma la tu minene la taqatilna bigadabik cewa ya Allah ya ubangiji kada ka halakar da mu wato dani da fushinka ko kuma yace subhanallazi ko subhana man yusabbihu ar-ra'du bihamdi wato tsarki ya tabbata ga wanda tsawa take masa tasbihi da gode masa ko yace subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal mala'ikatu min kifatihi duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada wannan wato idan ya ji wato sautin wato tsawa abu nan gaba malamin yake ce mana wa kana idza asafatir ri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza asafatir rihu wato idan iska ta taso kada sai ya ce Allahumma ya Allah inni as'aluka khairaha ni ina roƙanka alkhairin wato wannan iska wa khaira ma fiha da kuma alkhairin da yake cikin iska manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada duk a wata ruwayar manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi Allah ina neman ina roƙonka alkhairin da yake cikin iska alkhairin ita wannan iskar da alkhairin da yake cikin ta da kuma alkhairin da aka aika ta da shi sai saka cewa wa a'uzu bika min sharriha ina neman tsarinka daga sharrin wannan iskar wa sharri ma fiha da kuma sharrin da yake cikin iskar wa sharri ma ursilat bi da kuma sharrin abin da aka aika ta da shi duk manzon Allah yana fada idan wato iska ta taso a wata ruwaya kuma ta Ubayy ibn Ka'ab yaddar Allah ta tabbata a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusabbur riha kada ku zagi wato iska idan iska ta taso kada mutum wato ya zage ta saboda ita ma yar micece yar aike aiko ta ba da kanta take tasowa ba Allah madaukakin sarki shi ya aiko ta kenan idan ta saso wani ya zage ta ba ita ya zaga ba wa ya zaga wanda ya aiko kaman canjin yanayin zamani ne da mutum ka ji wani wannan zamanin namu Allah kaza Allah kaza zagin zamani zagin Allah haka Allah madaukakin sarki ya faɗa a hadisul qudsi yace la tusabbu dahar wa ana dahar biyadi al-amru uqallibu al-layla wa an-nahar kada ku yarda ku zagi wato zamani idan Allah madaukakin sarki wa ana dahar ni ne zamani biyadi al-amru al-amra a hannuna suke uqallibu al-layla wa an-nahara ni ne nake juya dare da wuni idan Allah madaukakin sarki babu wani abin da zai juya ba tare da izinin wa ba izinin Allah madaukakin sarki la haka Allah shine yudabbiru al-amra minas-sama'i ila al-ard shine mai jujjuya al'amura daga sammai zuwa ina kasse babu wani abin da zai gudana ba tare da Allah ya so ba wa ma tasha'una illa an yasha Allah babu wani abin da za ku so sai Allah madaukakin sarki wato ya so to a wannan hadisin manzon Allah yace la tusabbu dahara ku daina zagin afan la tusabbu riha wato kada ku din zagi wato iska wa idza ra'aytum ma takrahuna idan kuka ga abin da kuke ki a cikin iskar ya taso to faqulu ku ce iji manzon Allah Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ri Allah muna roƙonka alkhairin wato wannan iska din wa khaira ma fiha muna roƙonka alkhairin da yake cikin ta au khairi anene wa khaira ma umirat bi sannan kuma muna roƙonka alkhairin abinda aka umarce ta da shi haka manzo Allah ce mutun yace Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ri ya Allah muna roƙonka alkhairin wannan iska din wa khairi ma fiha da kuma alkhairin da yake cikin ta wa khairi ma umirat bi da kuma alkhairin abinda aka umarce ta da shi idan Allah ya kaddari ta taso sai kuma ta yi wa mutum ta'adi sai ya bar al'amarin zuwa gawa Allah saboda Allah madaukakin sarki shine ya hukuntar da haka la'alla ta taso sai ta zo ta yaye masa rufin ɗakin gida la'alla ta taso sai ta zo ta zubar masa da katanga ko abin da ya kama da haka daman Allah madaukakin sarki ya kaddar haka ma asaba min musibatin fil arani wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabaraha inna zalika ala allahi yasir likai la ta'asaw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum inna allaha huwa allahu la yuhibbu kulla muqtalin fakhur Allah ce babu wata masifa da za ta samu fil arani a bayan kasa au ala min fil arani wala anfusukum ko kuma a karan kanku dai dai ku mutane yanzu wata masifa ta samu a bayan kasa na tashin hankali da ko kuma ta shafi wato dai dai ku mutane Allah ce illa fi kitabi sai tana cikin lauhil mahfuz Allah ya riga ya rubuta ta min qabli an nabara'aha tun kafin mu halitta ta tun kafin ranar da iskar za ta zo ta kwaye wa mutum abin nan rufin kwano ko ta zubar masa da katanga Allah ya riga ya rubuta ta a cikin lauhil mahfuz Allah ya ce yayi haka ne da kai la ta'asau ala ma fatakum dan kada ku dinga yin bakin ciki cikin abin da ya kubce muku wala tafarahu bima ataku kuma kada ku dinga yin alfahari cikin abin da Allah din ya baku wallahu la yuhibbu kullam mutalib fakur Allah baya san duk wani mejiji da kai da mejiji da kai da kuma memi alfahari idan Allah madaukakin sarki dan haka ita kaddarar bayi Allah ya riga ya hukunta ta bacin yau ba hatta yau ma kaddarar yau in ka ji wata labari wani ya fadi ya gurde ko ya accident ko abin nan yau Allah madaukakin sarki ya duba lauhil mahfuz ya gani hadisi manzon Allah ya ce kullun Allah sai ya daga kai ya kalli lauhil mahfuz sau 300 me zai faru shine kullu yawmin huwa fi sha'an kullun Allah yana cikin sha'an zai zuba yau a ranar talata ko ranar ladi a babu misali wanda ya yi shida ko bakwai ga watan ban sunan sa Rabi'ul Sani ko Jumada san a babu misali Juma'a to Rabi'ul Akhir shekara ta 1446 abu kaza zai faru yana nan a cikin diyarin Allah ya rubuta ya aje jiran rana ake da lokaci zai faru karfe 2 rana Allah ya riga ya rubuta duwar inna allaha khalaqal maqadira lil ibadi qabla an yakhliqa ad-dunya bi 50000 sana Allah ya halicci kaddarorin bayi tun kafin ya halicci duniyar nan da shekara 50 ya rage ga dan adam idan abin ya same shi ya hakuri ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki idan bai yi hakuri ba kuma yayi asarar duniya da lahira da Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfi fa in asabahu alkhairu ima annabi wa in asabathu alfitna inqalaba ala wajhihi kasurad dunya wal akhira zalika huwa alkhusranul mubin Allah ya ce daga cikin mutane akwai waɗanda suke bautawa Allah a gefe-gefe suna ganin shi Allah bai isa ba Allah ya ce fa in asabahu alkhairu duk sa'irin da wani alkhairi ya same su duk ima annabi sai su samu nutsuwa da kwanciyar hankali su ta farin ciki amma ce wa in asabatu alfitna amma daga zarar jaraba ta zo ta jinya ko ta asara ko ta sata ko abu in qalaba ala wajhihi sai ya juyar da fuskar sa ya dinga faɗa munana abubuwa sai ka ce ni kadai aka wasa kullun asara ta kare a kaina ni kaza da kaza Allah madaukakin sarki ce to me irin wannan dabi'a kasurar duniya wal akhirah yayi asarar duniya da lahira. A duniya bai yi hakuri ba, a ban sunansa bai yi hakuri ba a duniyance, sannan kuma ba shi da lada a ina a lahirance. Shi ne kasurar duniya wal akira, sai Allah ce zalika huwal khusranul mubin. Wannan shi ne asara wanda yake bayyananne ne idan Allah madaukakin sarki. Hadisi daga Abi Huraira, ɗaya daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cewa manzon Allah ya ce arrihu min ruhillah, cewa iska tana daga cikin rahamar Ubangiji. Nan da ya ce arrihu, abin nan min arrihu min ruhillah, ai arrihu min rahmatillah. Haka malibai suka fassara wato hadisi, cewa iska tana daga cikin rahamar Ubangiji. Ta'ti bil rahma, wani sa'ilin tana zuwa da rahama. Wa ta'ti bil azab, wani sa'ilin kuma tana zuwa da azaba. Sai manzon Allah ya ce fa iza ra'aytumuhuma, idan kuka ga waɗannan ababe guda biyu, ko rahamar ko azaba, fala tusabbuha, kada ku zage ta, ba laifinta bane ba. Was'alullaha was'alu minallahi khairaha, ku roki Allah wato alkhairinta. Wasta'izzu billahi min sharriha, sannan kuma ku nemi tsarin Allah daga sharrin wannan iska. Haka manzon Allah sallallahu, saboda iska da yawa idan ta taso, wata ita take tayar da ni ga jumare, kamar yadda Allah madaukakin sarki da yake Allahu, Allahu allazi yasiru riyaha fatasiru sahaban wa yafsiduhu fis sama, Allah madaukakin sarki shine wanda yake turo da wato iska. Wannan iskar idan ta zo ta kada ta kada ta kada, sai ta tayar da gajimare idan Allah madaukakin sarki. Wa yafsiduhu fis sama, sai Allah madaukakin sarki sai ya shimfidar da wannan gajimaran wato a cikin wato sama. Kaifa yasha, kamar yanda Allah madaukakin sarki din wato yake so. Wa yaj'aluhu kisban, sai Allah ya sanya gajimare din ya zama kisban, wato yanki yanki, kaga can ya jefa can ya jefa can ya jefa. Daga ƙarshe kuma Allah madaukakin sarki ya ce fataral wadaqa yakhruju min khilalihi, sai ku ga ruwan sama yana fitowa daga tsakanin shi gajimare. Kuma ruwan sama wato shine arziki, da Allah ya ce wa fis sama'i rizquhum wama tu'adun, a cikin sama ne wato arziki yake. Yanzu ka duba mana da akai damanar bana, yanda mutane suka yi ta samun kuɗi. Kaga mutanen ƙauyen nan yanda suke sayan baguza miliyan 1,300,000, kullun sai kasuwar mashina a cike yake, a ina suka samu kuɗin? A gona. Arziki yana cikin ƙasa. To idan iskar bata zo ba, ta tayar da gajimaren ba, gajimaren ya zubar da ruwa ba, to ta yaya za a yi noman a samu arziki? Ba za a samu. Yanzu wani yake babu labari cewa sun yi taɗi da wani wanda ya noman shinkafa, ya ce abin da ya samu riba miliyan 7. Miliyan 7. Wani kasuwanci za ka yi a wannan lokacin a wata 5 ko 6 ka samu ribar miliyan 7? Sai babban kasuwa, sai ɗan babban ɗan kasuwa, irin dila-dila da suke kawo kaya daga ina? Wato daga waje. To wani sa'ilin kuma, kamar yadda manzon Allah ɗin ya faɗa, iskar za ta iya zama wato kuma azaba ne ga mutane, kamar yadda ta zama azaba ga mutanen wato Adawa. Da Allah madaukakin sarki ya ce fa amma adu fa ulifu bi rihin sarsarin atiya sakkaraha alaihim sab'a layalin wa samaniyati ayamin, da Allah ya tashi halakan da Allah, sai Allah turo musu da iska, sai wannan iskar ta zame musu wato azaba. To iska a ɗayan biyun, in ma ta zamo rahama a mutane, in ma ta zamo azaba. To dai sunna ce ko siffa ce ta manzon Allah, idan iskar ta taso, manzon Allah yana roƙon Allah alkhairin ita iskar, da alkhairin da yake cikinta, da kuma alkhairin da aka turo ta da shi ko aka umarce ta da shi. Sannan yana neman tsarin Allah daga sharrin iskar, da sharrin da yake cikinta, da kuma sharrin da aka aiko wannan iskar da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana haka siffa ce daga cikin siffofi, ko kuma siffar addu'a, siffa ce daga cikin siffofin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan malam ya faɗa mana a gaba ta 356, yace kana iza ra'al hilala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ga jinjirin wata. Idan wata ya kama a kwana 1 ko kwana 2 ko kwana 3, manzon Allah kamar yadda malamai suka faɗa a wata ruwayar na hadisin, yana yin addu'ar kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku. A babin misali, manzon Allah yana cewa Allahumma ahallahu alaina bil amni wal imani. Ya Allah, ka fitar ahallahu bi ma'ana idlahu alaina, ka fitar mana da wata, ko kuma askanhu alaina, ka zaunar da shi a kanmu bil amni da aminci, wal imani da kuma wato imani. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wato wannan addu'ar idan ya ga jinjirin wata, imma a ranar da ya kama, imma a washe garin da watan ya kama, imma kuma bayan kama wasa da kwana biyu. Yana yi fi lailatul ula ko saniya ko salisa, haka a wata ruwaya. Kamar yadda Talha bin Abdullah, yaddar Allah ta tabbata a gare shi, ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rawaito hadisi, yake cewa izara al-hilala, duk sa'ilin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga jinjirin wato wata, kala sai ya ce Allahumma ya Allah ahallahu alaina, ya Allah ka fitar mana da wannan wata ɗin bil amni da aminci, wal iman da imani, was salama da aminci, wal islam da kuma wato shi ma dai amincin. Rabbi ubangijina, wa rabbuka kuma ubangijin shi wata ɗin, wa rabbuk Allahul hilala rashid, ko kuma Allahul hilala, Allah shi ne wato, ko kuma hilalun shi wata ɗin, rushid wato shiriya ne, wa kair da kuma wato alkair. Haka manzon Allah yake faɗa. Sai ya ce ahallahu alaina bil amn, na farko kenan, wal iman da imani, was salama da kuma wato zan abin nan aminci, wal islam da kuma wato islam wato ni ga wuya, rabbi wa rabbukallahu, ubangiji na ubangijinka shine Allah. Sai manzon Allah ya faɗa, sai ya ce kuma hilalul rushidi, wato jinjirin wata wanda yake a rushidi wato shiryayye, wa kairu da kuma wato alkairu. Sai manzon Allah ya kada baki idan ya ga jinjirin wata ya faɗi wato wannan addu'a. A wata ruwayar kuma ta Abdullahi bin Umar, yaddar Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a al-hilala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sa'ilin da ya ga wato jinjirin wata, kada sai ya ce Allahu akbar, Allah mai girma, Allahumma ahallahu alaina, na an samu karin mi Allahu akbar ke, yawa ya Allah, ya ubangiji ka fitar da wannan watan a gare mu bil amni da wato aminci, wal iman da kuma imani, was salam da kuma wato ni aminci abin nan ban sunan sa, wal islam wa tawfiq da kuma wato dacewa, bima tuhibbu da abin da kake so, rabbana ya ubangijinmu, wa tarda da kuma abin da ka yarda da shi, rabbana wa rabbuka lahu, ubangijinmu ubangijinka wato shine Allah. Haka yake faɗa wa wata a lokacin da watan ya fito sallallahu alaihi wasallam, shi ma dai yana daga cikin siffa manzon Allah a addu'o'insa, idan ya ga jinjirin wata wato a lokacin da yake sabansa, to manzon Allah yana yin addu'a a lokacin da ya fito, saboda wani sa'ilin yana kamawa, abinda yasa wani sa'ilin zai iya kamawa yau ba a ganshi ba sai washe gari, sai manzon Allah ya ganshi sai ya masa addu'a ko kwana uku, sabanin a yanzu watan zai iya kamawa a yau ma ya fito kule ne, dan yana daga cikin asharatus sa'a as-sughra, alamomin tashin alkiyama waɗanda suke ƙanana, kamar yadda hadisi ya ce shine wata ya fito kulele a ranar da ya kama. Da ba sai ana cewa gashi can ba, washe gari ma in ya fito shi ma da ƙyar za a gan shi ba, to amma yanzu yau idan ya kama gobe idan ka gan shi sai ka ɗauka yayi wajen kwana huɗu ko biyar. Duk yana daga cikin asharatus sa'a as-sughra, alamomin tashin alkiyama waɗanda suke yi ƙanana kafin manya-manyan su doso. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare, kar ya nuna mana su, dan idan suka fara zuwa to masifa ta fara zuwa duniya. Dan manzon Allah ya ce la taqumu sa'atu hatta la yuqalu Allahu Allahu, alkiyama ba za ta tsaya ba har sai an wayi gari ba a ambata sunan Allah. Ya ce la taqumu sa'atu illa ala ashrarin nas, alkiyama ba za ta tsaya ba sai akan ashrarin mutane, duk duniyar ta zama ɗan iska, duk su ne suka. A wani wanda ne ce la taqumu sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri, fa yaquli ya laitani maka cewa alkiyama ba za ta tsaya ba har sai mutun ya shuɗe ta jikin kabari ya dinga cewa ya laitani maka kai tona ina ma ni ne a cikin kabar kuma ba yanzu an dauko hanya ba kaga mutun yana cewa ni ne mutuma na kuta alhali manzon Allah ya ce la yatamanna yanna ahadukum almaut li darrin nazala bi fa in kana mutamanniyan falyaqul allahumma ahini in kanat alhayatu khayran li wa tawaffini in kanat alwafatu khayran li manzon Allah ce kada dayan ku ya yadda cewa ce la yatamanna yanna la innan annafiya ce yatamanna yanna fi'il mudari'un ne mabni ala alfatayl litasalihi bin nun altawkidi as-saqila kada dayan ku ya yadda haka manzon Allah yake nufi ba kada dayan ku ya buri a kada ɗayan ku ya yadda irin mutuwa sai da ya karfafa zancan lidarrin nazala bi saboda wata cutarwa da ta sauko masa jinya ce talauci ne ko wane ne manzon Allah ya ce kada ya yadda irin mutuwa sai ya ce fa in kana mutamanni in ya kasance mai burin ne to ga abin da zai ce Allahumma ahyini in kanatil hayatu khayran li Allah ka raya ni in rayuwata ita ce alkhair wata wafini sannan ka karbi rayuwata ka kashe ni in kanatil wafatu khayran li idan mutuwa ta ita ce ta zame min mi alkhairi haka manzon Allah ya ce mutun ya fa Allah madaukakin sarki ya datar da mallan yake cewa kana idza ahammahu amu a gaba ta 357 kenan sifar manzon Allah duk sa'ilin da wani al'amari ahammahu bi ma'ana hazanahu duk sa'ilin da wani abu wato ya bakanta wa manzon Allah rai to rafa'a ra'suhu ila sama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai ya daga kansa wato zuwa ina wato sama sai ya daga wa qala sai ya ce subhanallahi al'azim haka yake fara sarki ya tabbata ga Allah al'azim wanda yake mai girma daga wani abu ya bata masa shine sai ya daga kai sama ya ce subhanallahi al'azim subhanallahi al'azim haka manzon Allah yake mallan cewa kana idza shtahada fi du'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance idza shtahada idan ya dage wajen yin addu'a yana tai to a ciki yana cewa ya hayyu ya qayyu sai ya fada ya hayyu ya wanda yake rayayye kuma ya qayyum wanda yake tsayayye da kansa Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah yana fada wadansu suna ganin yana daga cikin mi asal amina ismullahi al-a'z shine ya hayyu ya qayyum cewa idan mutun yana addu'a ya dinga sanya ya hayyu ya qayyum to haka shi ma manzon Allah idan yayi addu'a ta kai addu'a sai ya dinga sirkawa da ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum sallallahu alaihi wasallam yana fadan wannan magana mallan yake cewa a gaba ta 359 yana cewa kana idza akala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ci abinci hamidallah sai ya gode wato Allah subhanahu wataala duk sa'ilin da ya ci abinci yana gode wa Allah subhanahu wataala wa kana idza shariba ya kasance ma kuma idza shariba wato idan ya sha ruwa hamidallah nan ma yana godewa wato Allah din subhanahu wataala manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam kaman hadinda hadisi ya tabbata daga bakin wato abin nan ɗaya daga cikin wato sahabbai din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato Anas bin Malik yardar Allah ta tabbata a gare shi yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku wato ya ci abinci sai ya gode wa Allah subhanahu wataala to kutura lahu ma taqaddama min dhanbi wato za a gafarta masa abin da ya aiwatar wato na zunuban sa kuma godiya wato sababi ne na mi na ƙari duk mutumin da Allah ya bashi sai ya gode wa Allah din sai Allah ya gode masa da Allah ya ce wa ista'zana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid haqiqa ubangijinku yayi shela wato a cikin littafin sa cewa la in shakartum idan Allah ya muku ni'ima sai kuka gode wa ni'imar Allah din sai Allah ya ce la azidannakum wallahi tabbas zan ƙara muku sai ya ce wala in kafartum idan kuma kuka yi butulci sai Allah ya ce inna azabi lashadid lalle azaba ka wato mai radani shi da'iman wa abadan Allah yana so idan yayi wa bawa wata ni'ima daga cikin ni'imomi to bawan ya zama mai godiya ga Allah subhanahu wataala duk da ni'imar Allah akan bayi ba za ta irgu ba. Allah madaukakin sarki yace wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibayn wa sakkara lakum al-layla wan nahar wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tusuha innal insana lazalumun kafa. Allah yace Allah shine wanda ya kore muku ash-shamsa wal qamara wato rana da wata da'ibayni ko yaushe suna cikin aiki tutur. Ba ranar da rana ta ce yau ni na gaji ba zan fito ba, babu. Haka wata shi ma babu ranar da ya ce yau na gaji ba zan fito ba, kullum sai sun fito. In ma dai ɗaya idan wani abu ya samu a ce ta yi jinya ko abin da ya kama da haka, kamar yadda ake faɗa, ko a ce wata ba shi da lafiya, a je in yana ma rashin lafiyar ballantana ba rashin lafiyar ma yake ba, amma dai zai bi zai fito. Wa sakkara lakum al-layla wan nahar, kuma Allah madaukakin sarki shine wanda ya kore muku dare da wuni. Wa ataakum min kulli ma sa'altumu, kuma ya ba ku dukkan abin da kuka roke shi. Wani abun ma dan adam bai roka ba Allah ya ba shi. Sai Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallah, idan kuka ce za ku irga ni'imomin Allah akan ku, la tusuha, ba ku isa ku kididdike ta ba. Amma sai Allah ya ce innal insana, lalle dan adam da kake ganin sa la zalumu, ya kasance mai yawan zalunci, mai azlimu, shine wani ushayin fi gairi mahalli, shine sanya wani abu ba a gurbin sa ba. Yanzu nan zai yi Allah karere, yawo Allah kishiya. La zalumu mai yawan zalunci ne, shi kuma yi wa Allah kishiya zalunci ne babba. Inna shirka la zulmu azim, kuma la zalumu kafar, sannan kuma mai yawan butulci. Yanzu Allah zai bashi, zai bashi, zai bashi, zai bashi, zai bashi, amma sai ka samu cewa shi mai kutunci. Yanzu wani idan ya tsinke a guje sai ya je tike ya iyo kwana, Allah ya bashi lafiya, amma shi yana ganin Allah bai masa, saboda aljuhunsa babu ni kudin cefa nan gobe. Shine Allah madaukakin sarki yace idan mutane suka kididdige ni'imomin Allah a kansu ko suka irga, bai sai sa wato su kididdike ta ba, wato azabun musali. Da haka duk sa'irin da Allah madaukakin sarki ya kaddari mutum ya samu abin da ya sa a bakin salati, ya dan samu kofin ruwansa ya dan kora, to ya gode wa Allah madaukakin sarki, shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya bashi wato abin da zai ci wato gode. Amma idan ya ga ba abin da yake so ya samu ba, sai bai kai ya gode wa Allah ba, to abin da ya raina din ma idan Allah ya so wato sai ya hana shi. Bawwa shi Allah madaukakin sarki kullun yana so wato a dinga gode masa, sai ya kara wato mutane. Shi yasa manzon Allah idan ya mi ya ce yake godiya, ai mun karanta a baya ma cewa idan manzon Allah ya je gidan da aka bashi abinci ya bude baki, yana musu mi addu'a, yana cewa Allahumma at'im man at'amana wa asqi man saqana. Allah ka ciyar da wanda mi ya ciyar da mu, sannan ka shayar da wanda ya shayar da mu. Sannan manzon Allah koyi musu addu'a, ya ce Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ka gafarta musu, kai musu mi rahama, saboda man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah, duk wanda baya gode wa mutane baya ba zai gode wa Allah. Alama ne idan mutum an masa goma na arziki ya gode wa wanda ya masa, idan ya gode wa wanda ya masa alama ne ya gode wa Allah madaukakin sarki, shi kuma sai Allah madaukakin sarki wato ya kara masa. Allah baya son wato hutunci. Mala yace wa kana, manzon Allah ya kasance yasta'izu billah, yana neman tsarin Allah madaukakin sarki, minal ajizi, wato daga gajiya. Manzon Allah yana addu'a, duk da malume suke cewa abinda manzon Allah yake nufi al ajizu anan shine adamul qudra, wato rashin wato iko akan aiwatar da wani abu, ko kuma tarku ma yajibu alayhi ima yajibu fi'luhu, farin menene barin abin da yake aikata shi wajibi, shine adan yace Allahumma inni a'udhu bika minal ajz, abin da yake nufi shine yana roƙon Allah kada ya samu kar Allah madaukakin sarki ya kaddari ya samu gajiyawa ko kar ko rashin iko wajen aikata wani aiki wanda yake wajibi ne akan sa. Wal kasal, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga al kasal. Menene al kasal? Wato shine kasala, shine ababun musaji. Shi yasa suke cewa la yanjil kasala, cewa mutumin da yake malalaci ne ba zai taba mi tsira ba, ba zai taba samun wato ci gaba a rayuwarsa. To al-kasali ita ce wato mi kasala din. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga al-kasal wato kasala. Amma malume suka ce abinda manzon Allah yake nufi da al-kasalu shine menene? Tasaqulin anil amali aw al-wajibat, shine yin nauyi mutun ya nauyi irin lalaci din nan, kana so ka aikata aiki amma jikin mutun ya nauyi ya kasa tashi ya aikata abinda yake wato aiki ne ko kuma abinda yake wato wajibai shine abin shine Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wato wal kasal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada. Malai ce wa kana yasta'izu billahi minal jubud, sannan kuma yana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga al-jubud. Menene aljuburu? Shine ragwantaka. Ana cewa jabbani wato rago kenan, shi kuma shajja'un shine jari. To abin manzon Allah shi ba yana nufin wai ragwantaka yake neman tsarin ke tsaye ba, shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine at-taqassuru anil ada'il wato wajibat, shine takaitawa wajen bayar da abin da yake wajibai, shine at-taqassur daga al-qasru ba shine takaitawa ba. In an yi rage sallah, mutum yayi raka'a biyu maimakon raka'a hudu a zahar a halin tafiya, ba an ce yayi kasaru ba, ya takaita ba. To abinda manzon Allah yake nufi da yana neman tsarin Allah madaukakin sarki, Allahumma inni a'udhu bika minal kasali, a'udhu bika minal ajzi wal kasali wal jubul. To al jubul shine takaitawa wajen abinda yake wato wajibai, kar Allah madaukakin yana neman tsarin Allah daga wannan, ba irin mu ba, mu a yanzu so Allah muke mu sami mi abin da yake wato takaitawa ne. Ai an ce abu kaza ka, ai suna ne ba wajibi ba, ai to ai shikenan sai mu ce to mutumin da yake ta kokarin barin sunna wata rana ma zai bar mi, zai bar abin da yake wato wajibi ne wato a kansa. Sannan malam ya ci gaba da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yasta'izu billahi minal haram, yana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga al-haram. Wato menene al-haram? Wato shine tsufa. Tsufa manzon Allah yake ne, shi manzon Allah baya son doguwar mi rayuwa, shine al-haram mutun ya tsufa ya tsufa. Amma malume suka ce abinda manzon Allah yake nufi kamar yanda wata yace waye zo a wata ruwaya da yace wa a'udhu bika min arzalil umur, a wata ruwayar bai ce al-haram ba, me arzalil umur? Shine mutun ya koma irin rayuwarsa ta farko lokacin da yake lude, ko ni sai an yi mi amma lude ba tsarki masa ake yi ba, yaro karami ba. To manzon Allah yana neman tsarin Allah daga rayuwar da zai kai matsayin da sai an masa komai, yazo ya tsufa cewa tsarki sai an masa, ana daukan dawainiyar sa manzon Allah ba irin mu bane ba. A yanzu kaga mutun yana ta gurin mi, in an ce masa wani Aisha kukan kun sha miya, zai ce ni ma muka yi. Dole ne, dole in dai mutum wa mannu amiru linakisu fil karbi, haka Allah ya ce duk wanda muka raya shi sai mun tauye masa wato halittarsa yau da kullun, yau da kullun kullun halittar. Allah ya ce Allahu allazi khalaqal minane, Allahu allazi khalaqakum min da'afin summa ja'ala min ba'di da'afin quwwa summa ja'ala min ba'di quwwatin da'afan wa shayba. Allah shine ya halitta ku, Allahu allazi khalaqakum min da'afin shine wanda ya halitta ku daga rauni. Rauni kaga yaro lokacin da yazo duniya, rauni kashinsa baya mi, har tsoron daukan sa ake kar a gurda shi lude, sai yace waje alamin ba'di da'afin quwwa, sannan sai ya sanya kuma wato karfi bayan wannan rauni. Wata rana sai in danshi da buhun masara a kansa, ba ya zama mai karfi ba, sai yace waje alamin ba'di da'afin ba'di quwwa wato da'afin wa shayba, sai kuma ya sanya bayan wannan karfin ya zama mi, sai ya sanya rauni wa shayban da kuma mi da furfura. Da za ka ga mutum da iya tsoro masa buhun dankali a gadan bayansa, ya zo ya sauke a kasuwa daga bakin cross ya shigo da shi kasuwa, ya zo ya sauke. Yanzu idan ka dora masa ko kullin 200 ne bai isa ya dauka, wallahi suna nan yan dakon suna nan, kullin 200 ba zai iya dauka ba, saboda yanzu wannan karfin Allah ya tafiyar da shi, ya maida shi rauni da kuma mi shaibar furfura ta riga ta fito masa wato a kansa. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman dabi'a ce ta bai hude neman mi wato dogon rayuwa. Ya ce Allah ya ce ya wadu ahaduhum law yu'ammara alf sana wa ma huwa bi mujazihi min al azabi an yu'amma, daya daga cikin su yana so ya shekara 2000 alf sana, Allah ya ce hakan din kuma bai isa ya tseratar da shi daga mi ba daga azaba ba din rayuwar da zai
mutuwa kun ko ba dade ko ba juma mutun zai dole sai mutuwa da mi sannan malam yake cewa wayasta'izu billahi minal bukur sannan yana neman tsarin Allah madaukakin sarki daga albukur me albukur wato shine rowa cewa kada ya zama marwaci sallallahu alaihi wasallam amma mi yake nufi da albukul ana ba rowa kai tsaye da muka sani ba shine adamul qiyami bi wajiba menene adamul qiyami bi huquqillahi ta'ala shine rashin tsayuwa da haƙoƙin Allah madaukakin sarki abinda manzon Allah ke neman tsari sa kenan ai manzon Allah mai kyauta ne ba mun karanta sufofin sa a baya ba shi mai kyautar da ba menene baya jin tsoron wato talauci amma da yazo yana cewa a'udhu bika minal bukul ina neman tsarin ka ne bi adamul qiyami bi huquqin lahi ta'ala wato rashin tsayuwa da haƙoƙin Allah madaukakin sarki shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman tsarin Allah madaukakin sarki wa kana yasta'izu billahi min azabil qabr sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga azabar wato kabari a babu misali duk manzon Allah yana yin wato wannan duk wannan hadisi ya tabbata daga bakin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ɗaya daga cikin sahabbansa ya rawaito wato Anas bin Malik yake haikaitowa hali ko dabi'a din na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki Aisha wato ban sunansa wato Anas bin Malik wato ya rawaito hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yana yin addu'a yana cewa kamar yanda Anas ne yake cewa kana iza karibahu am ya kasance idan wani abu wato ya bakanta masa rai kamar yanda muka karanta a baya cewa idan bakin ciki ya same shi yana daga kansa sama yana subhana menene yana cewa mi subhanallahi alazim ko subhanallahi alazim to sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan Anas bin Malik yana cewa idan wani bakin ciki ya same shi yana cewa ya hayyu ya qayyimu bi rahmatika astaghis cewa ya hayyu ya qayyim bi rahmatika astaghis haka idan baki wani abu ya same shi wanda ya bata masa wato rai manzon Allah yana fadan wato wannan addu'a sannan kuma a wani hadisi na Abdullahi dan Abbas yadda Allah ta tabbata a gare shi shi ma ya ce kana yaqulu indal qarb manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fada a yayin da wani bakin ciki ya same shi la ilaha illallahul azim la ilaha illallahul azimul halim yake fada sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallahu rabbul arshil azim la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul arani rabbil arshil karim haka manzon Allah yake fada duk sa'ilin da bacin rai ya same shi kamar yanda Abdullahi dan Abbas ɗaya daga cikin ƴaƴan babban manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam wato ya rawaito sannan kuma duk an sake samu daga wajen matarsa Aisha yaddar Allah ta tabbata a gare ta daga babanta ita kuma Abubakar Siddiq tana cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza arada amran idan ya nufin wani al'amari kada yana cewa Allahumma kirli waqtarli wana akwai gabar da muka manta ba mu fada ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai yi wani al'amari yana bada zabi ga Allah madaukakin sarki shine Allahumma kirli Allah ka sanya min alkhairi cikin abu waqtarli sannan kuma ka mun zabin abin da yake shine mafi alkhairi manzon Allah yana fada duk sa'ilin da yayin mutu da wani al'amari zai ce Allahumma kirli waqtarli abin da yake fada ke maimakon ba mun karanta a baya ba yana yin salatul istikara ba har ma yana koyar da sahabbansa to idan ba zai yi salatul istikara kai tsaye ba sai ya ce Allahumma kirli waqtarli shine kirli bi ma'ana ka sanya min alkhairi waqtarli sannan kuma ka zaba min abin da yake shine mafi alkhairi shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada daga cikin wannan irin abin da muka karanta a yanzu irin addu'o'in da manzon Allah yake yi kamar yanda Mu'adh bin Anas ya fada dan gidan Anas bin Malik wato wanda ya dawainiya a manzon Allah to dan sa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance
cewa yana cewa okay abinda muka fada da zu cewa man akala wato da aman faqala alhamdulillahi allazi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya ci wani abinci bayan ya ci sai ya ce alhamdulillahi allazi at'amani hadha godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan wa razaqanihi sannan ya azurta ni da shi min ghairi hawlin minni ba tare da wata dabara daga wajena ba wala quwwa sannan kuma ba tare da wani karfi daga wajena ba to gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abinda ya aiwatar wato abinda ya gabatar wato na zulubansa inji wato mu'azu bin anas wato dan gidan anas wato bin malik sannan an samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gane da addu'o'in da muka karanta a yanzu daga bakin Anas bin Malik yardar Allah ta tabbata a gare shi ya ce kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Allahumma inni a'uzu bika min al-ajz ya Allah ina neman tsarin ka daga al-ajz mun faɗi abin da yake nufi daga al-ajz a yanzu sannan wal kasal da kuma wato kasal wal jubun da kuma wato jubun wal bukul da kuma wato al bukul wal haram da kuma wato haram wal qaswa sannan za al qaswa shine kamar irin bushewar zuciya abin da ya kama da haka wal gafala da kuma wato gafala sannan kuma wal ila da kuma wato ila wal zilla da kuma wato zilla wato kaskanci wal maskana da kuma maskana wa a'udhu bika min al baqari wal kufri wal minani wal fusu din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadan waɗannan addu'o'i kamar yanda Anas bin Malik ya fada ina ga saboda ƙurewar lokaci da mu tsaya a ran in mu zo karatu na gaba sai mu tashi wato a wannan gaba mu fadi waɗannan kalmomin da mu fade su a yanzu ba mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da su musamman irin wato kaswa da kuma wato gafala da kuma wato ila da kuma wato ban sunansa wato azzilla da yake neman tsarin Allah da su ma'anar su na larabce ne ko kuma ma'anonin da muka faɗa a yanzu abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma muna roƙon sa subhanahu wata'ala ya yafe mana karancin sanin mu ne da kuma wato fusgana shedan rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma anta allazi amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatika faqad da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allah mun yi tawassuli da wannan zaman namu da duk ayyukan da muka aikata na alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi abinda ba alkhairi ba Allah ka canja mana abin da yake shine alkhairi duk wani musulmi da yake da wata bukata a wurin ka ya Allah ya ubangiji in alkhairi ne Allah ka biya masa Allah in ba alkhairi bane ba ka canja masa da abin da yake shine mafi alkhairi Allah ka kawo mana zaman lafiya a cikin kasar nan tamu Allah ka sanya mana tausayin mu a cikin zukatan ciwa gabaninmu in kuma ba masu jin tausayin mu bane ba Allah ka canja mana da waɗansu waɗanda suka fi su alkhairi ya Allah ya ubangiji Allah ka sa aljanna ta zama makoma gare mu Allah ka yafe mana zunubanmu da mu da iyayenmu gabaki daya ka tattara mu a gidan aljanna gabaki daya mu ya Allah ya ubangiji Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين